Shi dai gwamnan jihar Taraban Attidare Dison Isaku dan jam'iyyar PDP ya mika sunayen mutum kusan 22 ne ga 'yan majalisar dokokin jihar domin tantancewa a matsayin kwamishinoni, baya kuma ga mashawarta da kuma hadimai wato essay guda 112 da ya nada tun farko. Musamman ganin cewa a wata karamar hukumar kusan mutum uku ne ma aka zaba a matsayin kwamishinoni, yayin da wasu kananan hukumomin jihar 16 ba haka zancen yake ba. Wannan rabon mukamai ne ya har zuga wasu 'yan jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar da ma wasu 'yan siyasa da ke zargin an nuna wariya da kuma nuna son kai, kamar yadda wani ɗan siyasan ke cewa.
Na farko sunana Honorable Abacha wanda ya takara daga mazaɓen karamar hukumar jihar Lingona 1.
A wace jam'iyya kai takara ne?
A PDP. Mu ni a tunanina da kuma wasu irina bai adalci ba. Darius Ishaku ya zo muna tunanin zai kawo haɗin kai da zaman lafiya, sai muka fahimci ba haka bane. Dalili kuma nan shine, na farko kamar daga ukari. Ukari dai muna da bambancin ra'ayi na siyasa. Muna tunanin a wannan zuwa da Allah ya kawo shi, muna tunanin zai yi kokarin hada kan wayannan al'umma. Muna tunanin tunda ya ce zai bada kwamishinoni guda uku da ya bayar, muna tunanin zai yi kokarin a kawo zaman lafiya da haɗin kai, shine ai kokarin a bada koda musulmi guda ɗaya a cikin guda uku da aka yi. To sai muka fahimci ba haka bane. An yi son kai fiye da yadda baka tsammani.
Me ya kamata a yi to?
Bangare abun da ya kamata a yi shine, in har sun ake haɗa kanmu a nemi zaman lafiya jihar nan, dole ne a yi shi kasa daidai. Kar ka manta yanzu haka muna magana kwamishinoni guda 20 da muke da su, guda 6 ne kawai musulmai, shine zai kawo mana zaman lafiya. Sannan muna da masu ba wa gwamna shawara, special assistant kenan da kuma special advisor. An yi mutum wajen 112 duka maganan da nake maka nan.
To sai dai kuma yanda wasu ma ke kokawa, wasu kuna ganin ma ba haka zancen yake ba. Alhaji Kyauta Shehulo, wani kusan jam'iyyar PDP, na maganin yarfiya ce kawai ta 'yan siyasa ke son yi wa gwamnan jihar.
Shi sha'anin rayuwa na siyasa ba a yi mata sauri. Idan ka yi sauri sai ka je ka fadi. Komai a hankali ake bi. An fara naɗe-naɗe yanzu ne. Kuma gwamnati tana da girma, sannan appointments ɗin nan har a gama shekara hudun nan, idan shi mai girma gwamna ya ga dama, zai yi creating waɗansu abubuwan da mutane ba su tsammani ba. Saboda haka waɗanda suke cewa su ba a ba su ba saboda su Hausa Fulani ne, ina ganin sun yi babban kuskure. Akwai wani daga can garin namu Lau yana cewa shi Hausa Fulani ne, yana magana a madadin Hausa Fulani. Ni ban dauka gaskiya bane, shi ba Hausa Fulani bane. Saboda haka idan har mutum ya ce
shi ma a martanin da mai da gwamnan jihar Taraban Attidare Dison Isaku ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa yace fa cancanta da kuma yawan ƙuri'u ne aka bi wajen bada waɗannan mukamin.
Ba inda aka fifita ukari, local government ne, babban local government ne, su duba ƙuri'a mana. Ba gwamnatin PDP ba muke ba ne, ba gwamnatin PDP ba ne. Idan ukari ta ba mu ƙuri'a 60,000 da wani abu, wani local government tana ba mu ƙuri'a 10 ko 15 ko 20, za ka haɗa da wanda ya ba da ƙuri'a 60,000 ne, ba demokrasi ake yi ba ne. Kowanne ne a ba su daidai abin da suka yi. So ba wani fifitawa a ciki. Ba za a hana su ba.
Wannan mako na zuwa ne, yayin da ma ake haramar yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban, batun da NPDP ke ma cewa ba su razana ba.
Ko halama ko gezau. Ai shi yasa na fito in ga wa duniya cewa PDP tana nan a Taraba daram, kuma ba abin zai taɓa kujerar wannan insha Allah.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.